أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kararta haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba, wanda yake 16 ga watan Rabiul Awwal 16 go hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya daidai da 12 ga wata na 10 watan October miladiya ta 2022. Domin ci gaba da karatun mu na littafin Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha, wato sifar sallar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tun daga kabbaral harama ayya zuwa sallama ka annaka taraha, kamar kana ganin yanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salla, na Al-Sheikh Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi. Wannan shine darasin mu na 19 a cikin wannan littafi, wanda darasin da ya gabata mun gani irin yanda malam ya kawo mana wato zikiri da ake yi wato azaman a cikin sujjada, da kuma in an dago daga cikin sujjada irin zikirin da ake yi, da kuma idan an koma wato sujjada. Wanda yau zan mata shi akan gabata gaba ko fasali na gaba, gabata 57, ita ce wato jalsatul istiraha, jalsa zama wanda ake cewa mishi zama na hutu. Wanda jalsatul istiraha ta shahara a wajen malaman fiqh da wannan suna cewa jalsatul istiraha zama na hutu, ba hutu ba dan an gaye, kawai sun yi talatin wannan suna ne akan ta. Ina ne ake yin jalsatul istiraha? Shine kai ne lokacin da kai tunda mun gani ka yi sujjada ta farko, ka dago daga sujjada ka zamna anan zaka yi Allahumma ghfirli warhamni, ko kuma kai rabbi ghfirli, mun gani duk azkar inda mutun yake yi anan, sannan kuma kai kabbara ka koma sujjada. To yanzu kana sujjada, a ina ne zaka yi jalsatul istiraha? Shine lokacin da ka dago daga sujjada ta biyu kafin ka tashi ka meke zuwa wato tashi tsi. To nan ne ake yin wani dan zama wanda malaman fiqh suke ce mishi zama na hutu. Malamai sun yi sabani akan jalsatul istiraha, shin wajibi ne sai mutun yayi ta ko kuma wato sunna ce muakkada? Da suke cewa yaushe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta, wasu suka ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yin wannan jalsatul istiraha ba sai yayin da ya kasance wato ya latijantaka yake yin wannan shugon ya tashi. Amma dai mafi yawan malamai sun ta kan cewa wato wannan jalsa ta istiraha sunna ce muakkada daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato idan kana sallah kai sujjada ta biyu dagowarka kada ka meke gabaki ɗaya ka tafi kai tsaye, ya zamanto kai wannan zaman dan kadan da ake yi tuwan ka koma ka dago, gina shi ne ake ce ma jalsatul istiraha. Shi ne malam nan yake cewa summa yastawi qa'idan ala rijlihi ila rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarja'a kullu hazmin ila mawdi'ihi, wato sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya dago daga sujjada ta biyu sai ya zamna a saman kawashi wato ta hagun, kinan yayi wato ya karkata wato kawashi ta hagun irin wancan zama da muka gani a wancan al-istirash, ya zamana akan shi har sai wato dukkan kowata gaba ta jikin shi ta dawo jikin shi tukun ya koma ya tashi wato zuwa tsi. Mamsani guda mana jalsatul istiraha dan mu yi abin a tatbiki, kinan kai ne kai sujjada da warko isu jira ta warko, ka dago ta biyu kai kafara ka dago kai zikirin da ake Allahumma usalli warhamni kai da safe ka koma Allahu akbar ta uku ta biyu kinan daga nan a raka'a ta farko miki zakka tashi tsini to kahin tashi wannan tsayin ne akwai wata jalsatul istiraha sai ka dawo ka dan zamna ka dan tukan ka meki idan ba a so ka tashi kai tsaye Allahu akbar kinan ita ce wannan jalsatul istiraha da miki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta kinan shine idan ta yi ta kinan zakka samu nutsuwa tukan ka koma wato sai ka tashi wato ka dago kinan shine malam nan ya kawo mana bayani akan abin da ya shafi wannan jalsa ta wato al istiraha wanda a cikin magabata ma hatta da Imam Ahmad bin Hanbal an rawaito cewa wato ya kasance yana yin ta kuma yace wannan wato sunna ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu kabbara tayyib daga hannu kabbara kamar yanda ya gabata a can baya mun ga wurare wanda hadisi Abdullahi dan Umar ya kawo mana wasu wurare guda hudu wanda ake daga hannu wajen kabbara muka ce wuri na farko shine idan takbiratul ihram kabbara ta farko da zakai ka daga hannu kace Allahu akbar wuri na biyu shine lokacin da zaka je ruku'i shi ma kana iya daga hannu kai ya zo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu Allahu akbar na uku shine lokacin da ka dago daga ruku'i shi ma zaka daga hannu sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamd wuri na hudu shine lokacin da kai zama na tahiyya na wato raka'a ta biyu misali sallah wanda take da raka'a hudu ai akwai tahiyya da ake to idan ka yi wannan tahiyye ka tashi zakka je tsaye to shine zakka yi kabbara kina wannan wurare guda hudu sun tabbata a hadisi ingantacce mun ga wasu wurare daidaiku wanda wani lokaci annabi yana daga hannu wani lokaci annabi yana daga hannu kenan misali ka dago daga sujjada wani lokaci annabi yana daga hannu ko kuma zai ta yi sujjada wani lokaci yana daga hannu kenan shine kada ka ga wani ya daga hannu zai da yi sujjada ka ce a wannan abu sabo ne a cikin addini a annabi wataran yana yi amma wurin da annabi yake yawan yi sune wannan wurare guda hudu insha Allah sai malam gabata 58 yake cewa al-i'timadu 'alal yadayn fil nuhudi ila raka'ati wato dogaro akan hannaye wato lokacin da mutum zai yunkure ya tashi wato zuwa ga wato raka'a ta biyu kinan mun gani raka'a ta farko ga baki daya yanzu raka'a ta biyu ce yane ne zakka ta heda bancin kahin ka ta yi abu na farko na demaraj din ta shine zakka yi jalsatul istiraha to lokacin da kai jalsatul istiraha in yane ne zakka tashi sai malam yace ma al-i'timadu 'alal yadayn wato dogaro zakka yi akan hannayenka wato fil nuhuri ila raka'a lokacin da zakka zabura wato zuwa ga wato wannan raka'a ta biyu shine yace summa kana sallallahu alaihi wa sallama yanhadu mu'tamidan 'alal ardi ila raka'ati thaniya wato sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zabura ya tashi yana mai dogaro wato game da abin da ya shahi kasa ya ba ma kasa yauni shi wato zuwa ga abin da ya shahi raka'a wato ta biyu wa kana ya'jinu fi salati ay ya'tamidu ala yadayhi idha qama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya'jin me yake ce ma al-ajl shine gumtse hannaye ka dunkule hannaye lokacin da zakka tashi lokacin da zai tashi zuwa ga wato raka'a wato ta biyu wannan sai siffanta inna lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai tashi misali ya dago daga cikin sujjada ya dago daga sujjada yayi jalsatul istiraha to lokacin da zai tashi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kuma hannu shine nan al-ajl da gumtse hannaye da baki da zaman hannu yaunin ka karihin ka kinan ka bada shi a nan gaba ma ka sa yaunin ka da hannaye ka tukun ka tashi ga baki ne ka to sannan wajen tashi akwai wanda idan ya zo tashi kawai in ya zo wani kawai haka yake haka ya tashi kaga wannan kuskure ne ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi kinan karin ka idan ka ba ma kawai ka ba ma abin da ya shafi ka ba mun ka kinan zaka koma idan ka koma haka sai ka daga wato abin da ya shafi ka ba mun guyoyi ka idan ka daga su haka kinan gaba sai ka rahi wato ka dai kinan shine annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance yana yi shine yace ya'tamidu ala yadayhi idha qama yana dogaro akan hannayen shi lokacin da zai tashi idan lokacin da zai tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana dogaro wato akan abin da ya shayi wato hannayen shi shine malai ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahada fi rak'ati athaniya istaftaha bihamdillahi rabbil alamin lam yaskut wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato idan ya tashi tsaye yayi haka ya tashi tsaye abin da yake fara yi shine karatun suratul fatiha kenan alhamdulillahi rabbil alamin yake fara yi bai yin shiru wannan shiru malam me yake nihi anan da yace ma bai yin shiru idan kuka duba can baya idan yayi kabbara me yake yana yin shiru ha abi huraira yarda Allah da tabbata a gare shi yake cewa ya rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka qablan ba'da at-takbiri wal qira'a madha taqul aw kama qala yake cewa ya rasulullah ba ni labari game da shirin da kake yi tsakankanin lokacin da kai kabbara kafin ka fara karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi ayyuhal du'aul istiftah ce wanda mun ganta a farko addu'a bude sallah amma kai allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib har zuwa karshe ko kuma subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak sumuka wa ta'ala jaddaka wa la ilaha ghayruka kenan du'aul istiftah to a raka'a ta biyu kuma ba du'aul istiftah kenan daga ya tashi mi zai bismillah zai yi ya karanta suratul fatiha saboda karanta suratul fatiha a kowace raka'a wajibi ne kamar yanda wato malamai suka fadi kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya fadi kenan idan ya tashi bai yin addu'a ta bude sallah a raka'a ta biyu kai tsaye alhamdulillah yake fara yi yayi karatun suratul fatiha sannan kuma inda wata sura zai biyo da ita kenan sai ya biyo da wato wannan surai kenan wannan a raka'a ta biyu kenan bancin yayi wannan shine ma idan yace wa kana yasna'u fi hadhihi ar-raka'a mislu ma sana'a fil ula illa annahu kana yaj'alaha aksar min al-ula kama sabaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya raka'a shi ta biyu kwatankwacin wato raka'a farko da yayi kwatankwacin ta a wajen mi a wajen aiki amma a wajen tsawaitawa fa sai ya gajarta ta kenan raka'a ta farko ita yake yi mai dan tsawo ta biyu sai ta zama to bata kai ba tsawon ta farko haka ake so kenan idan raka'a hudu ce za kai raka'a farko ta yi kowace ta biyu ta zama to bata kai ba ta farko tsawo ta uku bata zama to bata kai ta biyu ta hudu ita kuma kar ta kai ta uku wanda ya lura malamai suke cewa ko wani hadisi misali gwargwadon a ce raka'a farko ka karanta aya 30 kenan ta biyu aya nawa zaka karanta misali ka karanta 20 ko 15 ko 15 ko 20 ta uku kana iya ka karanta misali 10 ko kasa da haka ta hudu ka karanta misali 5 kenan gwargwadon wannan kenan ana sauka abubuwan suna wato abin da ya shafi rakiya wannan muna nihin akan abin da ya shafi tsawon wato raka'o'i kenan kuma akan cikin raka'a sai ka daidaita wato ruku'in ka da dagowar ka daga ruku'i da sujudarka da dagowar ka daga sujudarka kamar yanda ya gabata a wancan karatu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya ruku'in shi da sujudar shi da dagowa daga sujuda qaribun minas sawa wato kusa da wato daidai wa daidai misali in a cikin ruku'i ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subiyar to idan ka dago gwargwadon jima'i da zaka yi kai gwargwadon wato yanda kai wancan azkar haka a sujada haka a dagowa daga cikin wato sujada idan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi wato raka'a ta biyu yana yin dukkan wato abin da ya kasance yana yi a raka'a ta farko sai dai wato abin da ya shahi gajartawa shine zai yi ta wato bata kai ba waccan ta farko tsawo sai malam a gaba ta gaba yake cewa wujubu qira'atil fatiha fi kulli raka'a wato wajibcin karanta suratul fatiha a kowace raka'a kowace raka'a ana so ka karanta suratul fatiha mun gani lokacin da muka zo karatun suratul fatiha wani lokaci ne sabani na malamai na cewa lokacin da liman yana karatu kai ka kyale kada ya zaman to kai karatu da shi duk da akwai sabanin malamai kamar yanda muka gani a can baya cewa wasu suka ce a'a ya zaman to lokacin da yake kyale ya ka karanta amma wannan lokacin bai zai isha ka ba abin da yake da tabbaci malamai suka ce idan yana karatu to kai kai shiru ka saurara lokacin da yake karatu idan yazo ghayrul maghdubi alaihim waladdallin kace amin sai kai musharaka da shi kai ma kamar ka karanta suratul fatiha amma inda bai karatu kai ka karanta inda kuma ya zamanto yana karatun amma kuma bakka shi misali a juma'a sai ya zamanto an san ana yin karatu a bayyane to sai aka yi kufir kai kuma kana wajen masallaci kaga bakka yin karatun liman kinan nan zaka iya karanta suratul fatiha zaka iya karatu tunda bakka yin karatu saboda idan ana karatu wai da kuriya alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kinan nan zaka iya yin karatu to nan malam shi ne yace ma wujubu qira'atul fatiha bi kulli rak'a sai yace wa kad amara al-musii'a salatahu bil qira'a bi qira'atil fatiha fi kulli rak'a haythu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi rak'atil ula thumma af'al dhalika fi salatika kulliha wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci wannan wanda yake muna na sallar shi Khallad bin Rafi' a kowace rak'a da ya karanta suratul fatiha inda yake ce mishi wato thumma af'al dhalika fi salatika kulliha wato ka aikata wannan abin da ka aikata a rak'a wannan ta farko a kowace daga cikin wato raka'o'in ka kenan kowace daga cikin sallarka a wata ruwaya shine yace fi kulli rak'a kowace rak'a kenan ka karanta fatiha da sura kuma kai yanda kai a wato a rak'a farko wa qala fi kulli rak'atin qira'a nabi sallallahu alaihi wasallama wani hadisi yana ke cewa a kowace wato rak'a wato akwai qira'a kamar yanda akwai hadisi na Jabir ko Athar yake cewa man salla raka'atan lam yaqra fiha ummul qur'an falam yusalli illa wara' al-imam kaga wannan asarin nashi ke cewa dukkan mutumin da yayi salla bai karanta ba wato fatiha a cikin wannan sallar to bai yi ba salla sai dai in ya kasance bayan liman kinan nan fatawa Jabir mi take tana kan cewa idan kana bayan liman ka kyale kai shi ka saurare shi inda bai karatu kenan sai ka karanta idan wajibi ne mutum idan zai salla ya zo da suratul fatiha idan baka iya bane kwata kwata mun gani wani irin zikiri zaka yi baka iya ba karatu ko guda ka musulunta yau ba a ce bai ka iya suratul fatiha zaka yi salla to ya zaka yi kai salla zaka yi subhanallah walhamdulillah zaka yi tasbihin wannan da shi ne zaka yi kai tsaye Allahu akbar kai ta yi subhanallah in ka je wani lokaci kai ruku'i kai ta yin su har sai ya zama to ka koyi karatu tukunni kamar wato gurbin da karatu da ake yi wato a cikin sallah kina wannan shi ne abinda malam ya kawo mana anan sai malam ya ce bancin ka yi wannan raka'a gabaki ɗaya kwatankwacin yanda kai raka'a farko kina mi zaka yi idan ka je ka yi sujada ta biyu ka taso zama zaka yi ko zama shine na tahiyya shine ake cewa at-tashahhudul ula ko at-tashahhudul awwal idan tashahhud wato ta farko shine malai yace jalsatut tashahhud zama na yin wato tashahhud wato ake ce mishi zaman tahiyya shine yace sun makana sallallahu alaihi wa sallam yajlisu li tashahhud ba'da al-farag min rak'ati thaniya fa idha kanat as-salatu rak'atayn kas-subhi jalasa muftarishan wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya yana zamnawa wato domin yayi wato tashahhudi yayi wato tahiyya bayan raka'a ta biyu misali yayi raka'a ta biyu ya gama sai ya zamna wato dan yayi tahiyya idan raka'a idan sallah ta zamanto sallah ce mai raka'a biyu ga sallah asuba raka'a biyu ce idan ka zo ka yi da raka'a ta biyu ka yi sujada to mi zakai shine zakai zama wanda yake na tahiyya zakai tahiyya kenan ka salamce to annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama muftarishan yana yin wato zaman da ake cewa al-iftirash ya ne ne al-iftirash mun gan shi a baya ya ne ne al-iftirash al-iftirash ah ba ni ba zan gani al-iftirash na'am kinan zakka shinhu da wata kawa kawarka ta hagun kawarka ta dawa maka kawata yi ka zamna a kawarka ta wato abin da ya shafi ta hagun ka zamna a kanta ko kuma wani irin zama yake akwai at-tawarruk shi kuma at-tawarruk zan mu gani a tashahhudul akhir yake shi kenan wannan zama na abin da ya shafi tahiyya ta farko ai sallah akwai mai tahiyya biyu mai raka'a nawa kenan mai raka'a hudu to tahiyya ta farko kinan yana yin wannan zaman sai yayi tahiyya kinan shine yace wa kama kana yajlisu bayna sajdataini kamar yanda ya kasance yana yin wato zama a tsakankanin sajada guda biyu wanda mun ganshi a baya wa kazalika yajlis fi tashahhuril ula min ath-thalathiyyati aw ruba'iyya wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin zaman wannan a wannan tashahhuri ta farko na daga cikin abin da ya shafi sallah wanda take mai raka'a uku ko kuma raka'a hudu mai raka'a uku ita ce misali magharba mai raka'a hudu kuma isha'i azhar da al'asr wa amara bihi al-musi'a salatahu fa qala yayi umarni ga wato Khallal bin Rafi yake ce miki fa idza jalasta fi wasti salati fatma inna waftarish fahzaka al-yusra thumma tashahhad annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce miki idan ka zamna a tsake tsakin sallah wato fatma in wato ka nutsu a cikin wannan zaman sannan waftarish fahzaka al-yusra sannan ka shunhuda abin da ya shahi kafarka wato tahagum kenan gefen kafarka tahagum ka shunhuda ta sun mata shahar sannan kai ta kai wato abin da ya shahi tahiyya wa qala abu huraira yake cewa wa nahani khalili an iqa'ika iqa'il kal wa fi hadisin ahar kana yanha an uqbati shaytan yace kan masoyina badadina annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hane ni akan yi zama irin zama na kare iqa'il kal yani ne al iqa'il kal ko kuma wa kana yanha an uqbati shaytan haka ya kasance yana hani a game da abin da ya shahi uqbati shaytan ko kace akabati shaytan zama irin na shaytan yani ne da farko iqa'il kal zama irin na kare yani ne wanda akai hani akan shi zama irin na kare tayyib wannan ana kiran shi al-iqa'a kaga wannan ana kiran shi al-iqa'a kinin shine yani ka zamna wato mazamnin ka ya zamna a ƙasa kawabuwan ka yi ka ware su haka kaga wannan duk da yanzu in wanda ya kwana biyu zaka ji akwai wahala a kai amma akwai wanda in tun yaro yana irin wannan zaman zaka gani hatta in ya girma bai jin wahalar zama a kai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato game da irin wannan zama ka zo ka yi shi a cikin tashahhud haka wannan zaman ana kiran shi da ko ka ce mishi wancan zaman akwai zaman da ya halatta kai shi ma ana kiran shi ka'il kal saboda wani sura guda uku ke da kai akwai wanda ya halatta wani iri ne wancan wanda muka ce zaka kafa kawawan naka ka zamna a saman wato digadiganka to shi wannan babu lahi ka yi shi a tsake tsakin wato abin da ya shafi sujada guda biyu amma a tahiyya wannan shi ma baka yi shi ba kuma baka yi ba wancan wanda zaka bashi sannan ko uqbatu shaytan ita ma uqbatu shaytan suna kiranta wato daga zaman to ka ware kawahuwanka ka kawa su yi a tsaye ba a shin mun ba kuma ka zauna a haka to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan zama ka kawa su kuma a bude ka zamna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan zama kenan a tahiyya ba a wannan zama garura tayyib wannan ad-darurat kamar yadda malamai suka ce tudihul mahdurat kenan in darura kai ne ciwo ya kama ka baka iya meke kawuwanka ka yi irin zama ka zamna a kanta kenan ba laihi in ma ka mero ta gaba kenan ka mero ta gaba ko kuma ka yi yanda dai zaka yi sallah a yanda zaka ji sautin yin sallah saboda baka ce ba kaza zaka yi a larke kuma baka da lahiya ka kai kanka zuwa ga abin da ya shafi halaka kenan in darura ta zo kai ne ka ji ciwo ko kawaka ta kare ko kuma wani rauni kenan ba lahi kai yanda zaka ji dadin zama wato a cikin sallah amma wannan lahiya kallau annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya hana irin wannan shine yace wa kana idza qa'ada fi at-tashahhud wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi wa fi riwayatin rukbatihi al-yumna wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi wa fi riwayatin rukbatihi al-yusra basataha 'alayha wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi zaman wannan sai ya dora hannun shi na dama ya dora shi akan cinye shi a wata ruwaya kuma ya kai yana dora shi akan guyuwar kafashi nan kenan hannunka na dama yana nan hannunka na hagu yana nan kenan shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan baka yi ba wani irin zama wato ka dora hannunka wani waje ko kuma ka mero hannunka nan ko kuma ka saki hannunka ko kuma ka mero su baya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan hadisi anan gaba wato ya hana akan wannan shine kenan yanda yake yana dora hannuwan shi in ma saman cinyoyin shi nan ya meke su ko kuma saman wato abin da ya shafi guyoyin wato kawai shi yace wa kana yada wa haddil mirfaqaihi al-ayman ala fakhidhihi al-yumna nan in karshen wato guyuwa hannun shi yana sa ta zamanto setin wato abin da ya shafi karshen cinye shi kenan idan ka sa ta hannunka zai zo ina kenan zai zo guyuwarka idan ba a so ga zamanto ka aje shi haka kace kai sallah a haka a zo ta hiya kace ka aje hannunka haka kenan ka saba ma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yace wa naha rajulan wa huwa jalisan mu'tamidan ala yadihi al-yusra fi as-salati فقال إنها صلاة اليهود وفي لفظ لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون النبي صلى الله عليه وسلم يا قواني يا زمنا وتواتك صلى زيا سيسا هنين شبدانا هنن هقوم يا حقا هنن هقوم يقول هنن هقوم حقا أتك صلى النبي صلى الله عليه وسلم هي هنش يتمشي كذا كي ونن ونن إرن زمن يهودا واني a wallafin zai ce wannan irin zaman mutanen da ake yi musu azaba ne ne shi yasa ba so kai irin wannan zaman shi yasa zaka ga malamai suna so ba hatta ma ba cikin sallah ba zaka ga a haka ma in kai irin wannan zaman sai a ce gyara zaman ka kaje an ce wannan zaman yan wuta ne ko irin wanda ake ma azaba kenan bai daga cikin ladabin zama ma kai irin wannan zaman baranta na ka yi shi a cikin sallah kenan bai dacewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kenan a cikin zaman tahiyya yanda zaka yi shine al-iftirash shine kai shungu da kafarka ta hagun ta zamna akan ta sannan ita ta dama ka kafa ta wancan mun gani cewa ya zo zan kai matukar kokari su galli alƙibla kamar yadda Abdullahi dan Umar hatta da yatsa shi babba da karama duka sai ya karkata sun yi setin wato abin da ya shafi wato alƙibla gabaki da kenan wannan abin da malam ya kawo mana wa fi hadisin akhar a wani hadisi kuma yake cewa iyya qa'adatil maghdubi alayhi wannan irin zama wanda zaka miƙa hannunka a baya irin zama ne wanda na mutanen da Allah subhanahu wataala ya gushi da su kenan bai halatta kai wanda kake musulmi kai irin wannan zama a cikin sallah ba ma a cikin sallah ba kenan kai zama wanda yake lahiya lau wanda wato sunna bata zo ba da wato irin shi da wani abu wanda ya hana akan shi bancin kai wannan zama ka dora hannayenka anan menene ya rage shine akwai tahrikul asabi duka wannan makamin aje tahiyya kanin aje tahiyya motsa ya taka wannan shine malam ya kawo mana fasali na 62 yake cewa tahrikul isba'i bit tashabbuh wato motsa wannan ya tsai wato a cikin wato tashabbuh yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yaqbidu asabi'i kaffihi al-yumna kulliha wa yushiru bi isbi'ihi allati tali al-ibhama ila al-qibla wa yarmi basarahu ilayha wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya zamna yana shimfida hannun shi na hagu a saman wato kafoshi wato ta hagu wannan kenan yayi haka ya dora shi sannan na dama shi ma akan wato abin da ya shahi kawashi ta dama amma shi na dama yaqbidu asari wannan yaso sun yana gumse su sannan wayushiru bi isbihi allati ta'tali al-ibham sannan wannan yatsa wadda take biyar wannan al-ibham wannan ana kiranta al-ibham sai yayi ishara yayi nuni da ita kenan ya gumse sai yayi wannan sannan yazo akan wato wallafazi wannan kuma sai ya dora ta haka kenan zakka dora haka kenan haka ne zakka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace sannan kuma wayar mi basrahu ilaiha sannan zai dinga dan duba kallon shi zuwa ga wani wato ya tsatta shi kenan misali kai haka kana tahiyya balahi ka ringa kallon wato abin da ya shafi ya tsatta ka malamai suka ce a kallon ya tsannan yana ƙara ma khushu'i na wato ya zamanto wani wasi a cikin sallah ba zai dauke ka ba wani tunani ba zai dauke ka ba sannan kawai yanda zan magani a cikin hadisi wanda malam ya kawo shi yace lahiya ashaddu ala shaytan min alhadid yani as-sababa lokacin da kake ma ya tsaka haka a cikin sallah kana da shakuri kana tahiyya da addawoyi har zuwa karshe to shedan yana jin ciwon wannan abu yahi wato tsananin jin irin yanda yake jin zahi yayi wato a ce karhi ne wanda yake tafsashe aka wato samu shi yake jin zahi yake jin ciwo akan wannan kenan shi yasa ake son mutum musulmi idan ya zo tahiyya wato ya dora wato wannan ya tsafta shi ya ringa wato girgiza ta haka yana tahrikul asabi shine malam ya kawo mana duk da wasu malamai suna ganin cewa wannan tahriqul asabi wato zai zama to bai inganta ba ko kuma wato akwai magana akan wato hadisin da yazo amma dai irin yanda ruwa wuyuyi wato suka nuna cewa hadisin yana da mutaba'a sosai cewa hadisi ne kyakkyawa ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu magabata wanda sun tabbatar da wannan wato tahriqul asabi kamar abin da ya shafi Imam Ahmad idan wannan ana yin shi a cikin sallah kuma kamar yanda malamai suka ce shi zai ƙara kawo maka wato abin da ya shafi khushu'i yin ƙarin nutsuwa wato a cikin wannan sallah kenan shine sai ka aje haka shine cewa kana idza ashara bi isbihi wada al ibhama ala isbi'i al wusfa kenan sai ya dora wato wannan manu wato babban yatsar shi ya dora ta akan wannan wadda take ta tsaka wa taratan kana yahliqu biha halafa wato wani lokaci kuma sai ya mata haka wani lokaci yana haka wani lokaci kuma sai ya haka ya dan gane da kamar yayi wani rawrawa haka kamar wata halka halka haka kenan ya gane duka amma yayi nuni da wato abin da ya shafi wannan wanda ake ce ma as-sabab wace wa kana rafa'a isbi'ihi yuharrikaha yad'u biha wa yaqulu la hiya ashaddu 'ala ash-shaytani min al-hadid yani as-sabab ce lokacin da ya daga wannan yatsa yana yi kana ta tahiya bayan cin kai tahiya zan maka akwai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai addu'a da ake nan da yawa akwai abubuwan da mun shahince su akan abin da ya shafi tahiya wani ya dauka daga an yi tahiya an kyale wani bai san ba ma ana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wani kuma ana yayi zai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai san ba ana addu'a a wannan lokacin a wannan lokacin lokaci ne zatsabbe kamar yanda malamai suka wadi na kai ta addu'a a wannan lokacin matukar limami bai salamce ba kai tahiya kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai irin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wato kai ta allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih ad-dajjal to kana iya kai addu'o'i na bukatunka wato duka a wannan lokacin kenan zakai ta addu'a kana wato abin da ya shahi kada wannan wato ya zatta ka kenan shine sunna wato ta tabbatar da wannan yace wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ya akutu ba'dhum ala ba'd yani al isharat bil isba'i fi du'a wato hasaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance shasan su wato yana wato karbar shasi akan wato nuni wato ga wannan saboda wajen yin addu'a idan suka dukufa suna ta nuna haka suna ta ishara da wannan suna ta addu'a a cikin sallah yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'al dhalika fi tashahhudain jami'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma ya kasance yana yin haka nan wato a cikin tahiyya duka guda biyu tahiyya ta karshe da tahiyya wadda take ta tsake ta tsakan sallah wato misali raka'a mai raka'a uku ko kuma mai raka'a wato hudu yace wa ra'a rajulun yad'u bi isbi'ihi fa qala ahadun ahadun wa ashara bis sababa ce annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya ga wani yana ta addu'a wato da ya tsatsa shi yace ahadun ahadun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahadun ahadun bi ma'ana shi kadai ne wato Allah subhanahu wataala wato yayi nuni da wannan ya tsatsa shi wanda take wato as-sababa da hadisi ne ibnu abi shayba ya rawaito shi kuma yana da wato shawahid kenan wannan zaman shine ake yi na tahiyya bancin ka zauna ka wannan kenan abinda zakka karanta shine yanzu malam zai kawo mana kungi zakka karanta a wannan zaman shine heji wujubu at-tashahhud al-ula wa mashhururiyyat ad-du'a fi wato wajibcin yin tahiyya ta farko tahiyya a cikin sallah wajibi ne mutun yayi ta baka zaka zo baka ce kai sallah babu tahiyya shi yasa tahiyyar nan ta farko idan mutun ya barta sai yayi mini sai yayi qabli ko ba'di sai yayi sahu sai yayi sujudissa shi yasa wajibi ne mutun sai yayi ta shine malam yace summa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqra fi kulli rak'atayn at-tahiyya wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin wato a kowace raka'a guda biyu yana mata tahiyya kinan raka'a mai hudu idan yayi biyu sai yayi tahiyya idan ya kara biyun kuma yayi tahiyya kinan idan kuma mai biyu ce idan yayi biyu sai yayi tahiyya ya salamci kinan fi kulli rak'atayn at-tahiyya a kowace raka'a biyu wato akwai tahiyya akwai at-tahiyya kinan yace wa kana awwal ma yatakallam bihi indal aqada indal qa'ada at-tahiyatu lillah wato abu na farko da yake yi annabi sallallahu alaihi wa sallam a wajen tahiyya shine dan ya zauna wannan yana farawa da attahiyatu lillahi wato dukkan wani abin da ya shahi gaishe-gaishe kyakkyawan yabo na gaisuwa wato lillahi na Allah subhanahu wa ta'ala ne kenan kamar yanda zan mu gani wato irin sifa ta wato tahiyya da tazo daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa kana idza nasiya ha fi rak'atayn al-ulayn sajada lis-sahw annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya manta bai ba tahiyya a rak'o'i guda biyu na farko sai yi sujada ta sahw yace wa kana ya amuru biha fa yaqulu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umarta da ayi wato tahiyya yana cewa idza qa'ada إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله به وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحية وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا wato annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa idan kun zamna a kowace raka'a guda biyu to ku ce attahiyatu lillahi har zuwa ƙarshe kenan attahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka har zuwa ƙarshe kamar yanda zan magana bancin ka gama wannan annabi ya ce wani yatahayyar ahadukum min ad-du'a ajaba sannan ɗayan ku ya zaba ya kirdadi wato addu'ar da ta burge shi wato yayi a wannan lokacin yace fa yadu Allah biha ya roki Allah da wannan addu'a wato a wannan lokacin a wani lafazi kuma yake cewa ku fadi a kowane zaman da zaku yi na tahiyya ku fadi attahiyatu lillahi kamar yanda yake umarni da wato Khallad bin Rafi wannan wanda yake muna na sallar shi wato kamar yanda hadisi wato ya gabata yace wa kana sallallahu alaihi wa sallama yuallimuhum at-tashahhud annabi sallallahu alaihi wa sallama haka ya kasance yana koya musu wannan tahiyya annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai shi yake koya musu komi to tahiyyar wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake koya musu kama yuallimuhum suratan min alquran kamar yanda yake koya musu wato wata sura daga cikin alqurani wasunnatu ikhfa'uha kuma abinda yake sunna a wajen tahiyya shine kai ka asirta ta kada ya zamanto a jika a masallaci an shigo cikin sahu a jika ka bude baki kana ta attahiyatu lillahi kowa yana shi kenan abinda ake a asirce ake yin ta inda zaka bayyana sai inda buƙatar koya ma wanda ake sallah da su misali kai ne kana jagorantar wasu wanda ba su san ba wasu abubuwa a cikin sallah to ba laifi idan an zo wannan zaman an zauna ba laifi ka dan daga sautin ka da wani abu kamar yanda ya gabata wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a sallah yana dan bayyana ma sahabbai karatu dan su san cewa karatu ake yi a wajen idan kai ma idan ya zamanto a wurin da kake akwai wanda kana so ka sanar da su cewa a nan wajen fa karatu ake yi ko kuma a nan wajen wata addu'a ake ko kuma akwai abin da ake faɗi ba kyalewa ba ake kenan ba laifi ka dan bayyana ya ishe mu misali zaka gani a cikin masallaci ko kuma a gida yaro karami ko kuma ince dukkan mu kowa ya biyo daga wannan idan ka zo ana sallah sai ka gani yaro karami yana bude baki ka san ba addu'a ba yake ba kuma mai yake saboda menene yake gani yayi ana yi kenan akwai abin da ake koyi kenan tun yana karami ya koya kenan kai ma idan ka zo kai shuru haka kai ne liman na baya ba sani ba su kai kenan ba laifi ka dan bayyana wani abu su san cewa karatu wake wannan manta wata rana a wajen demul katozu ne ko kuma demul katozu ko tres wani bawan Allah yake tambaya ta wai idan an yi tahi idan an yi zaman nan kayan a sallama wai me ake cewa sa'ana ne a lokacin yake tambaya ta wai me ake cewa nace to kai me kake cewa kawai cha ya bude baki yake irin namu na yaran ta dai wanda dai kowa ya biyo daga wannan idan ka zo ka cikin masallaci kai ta bude baki kana kai ma kana to shi ma kawai ashe har yanzu haka ne yake to cikin jama'a akwai su da yawa wanda shi ya bai sani ba kuma bai san ba to kaga wannan shine babban jahilci idan malamai suka ce jahilun murakkab shine jahilin da bai san ba to kaga wannan dole idan akwai shi ka san shi a kusa da kai kenan dole kai kokari ka koya mishi sai zaman to ka samu ladan wato shiryu wanda yayi wato ta dalilin ka kenan wanda kenan ba laifi kana iya wato ka dan bayyana ka shine yace wa kana sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana koya musu wannan tahiyya kamar yanda yake koya musu wato suratul fatiha kenan malan nan zai kawo mana sigogin na ita yin tahiyya siga sigar da tazo akan yin tahiyya sai ce wa allamahum صلى الله عليه وسلم انواعا من الصيغ التشهد وتو النبي صلى الله عليه وسلم يا كويا مسو نوعي نوعي نسيغا وتو تيم wannan tahiyyat tashahhud akwai tahiyyat ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud wanda a dukkan tahiyoyi da suka zo sigogi da suka zo malamai suka ce siga wanda tahi zaman tawwa ta tatta ingantatta ita ce tahiyyat abdullah ibn mas'ud shi yasa anan malam ya fara kawo da sai malam yace cewa allam tashahhud ibn mas'ud qala تهيه عبد الله بن مسعود يكي تيوا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه واتو النبي صلى الله عليه وسلم يا كويا مشي واتو تهيا هننشي واتو ينا تكا ينا تكين هننشي واتو حتى ده اللوكة تند النبي صلى الله عليه وسلم ده زي كويا مشي يتي تاهين هننشي ينا تكين تاهين هنن النبي صلى الله عليه وسلم واتو يا كويا مشي يتي كما يعلمني سورة من القرآن kamar yanda yake koya mani wata sura daga cikin alqur'ani ba jima ba wani yake wani ya kiraye ni yace mani ba wani ne yazo yake ce mishi wai wai babu hadisi babu aya da ta koye wai tahiyya nace to shi ayi dane ya samu ake tahiyya ko kuma be nace to kaga wannan na warko shi sallar tashi ma yayi gabin cike shi kuma irin sune zaka ga da su za a yi garrama addini garrama addini shi yasa sha'anin addini wallahi abin da yake kawo mu ruha ma kan mansi iya abin da ka sani kai kokarin aiki da shi abin da baka sani ba ka nema ka sani kada ka ce kuma babu kaza matukar ba babun bane ba ka tabbata kana da ilimi babu kada ka ce addini ya ce kaza matukar baka san ba addinin ya ce kaza idan wannan abu ne sai ka zamanto kana fadi kana taqawuli kan Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah bai fadi ba ka ce ya fadi ka kirkira ma Allah ko ka kirkira ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun sani idan ka kirkira ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu na ƙarya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ka nemi mazamninka a wuta ma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi tahiyya ita ce at-tahiyatu lillahi was-salawatu lillahi at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kina wannan shine lafazin tahiyya malan ya kawo mana wannan lafazin na farko kamar yadda muka ce shi yayi inganta kafin a fara yin tahiyya sahabbaiya ya suke idan suka zo sallah suna cire su ce assalamu ala fulan assalamu ala Allah amincin Allah ya tabbata ga Allah amincin Allah ya tabbata ga wani amincin Allah ya tabbata ga Jibril amincin Allah ya tabbata ga Mika'il da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kar su faɗi haka nan saboda Allah shine assalam su dana daga cikin sunayen Allah assalam Annabi ya koya musu ta yadda ake idan kuma sun zo sallama shine sai su ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kenan kaga amma annabi assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu sai ce wa ala ibadullahi salihin ga dukkan kuma bayin amincin Allah subhanahu wataala ya tabbata ga dukkan bayin Allah wanda suke managartattu annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu fa innahu idza qala dhalika idan dayan ku ya gayi wannan yace asaba kulli abdin salihin fis samai wal ardh to ta shahi dukkan wani bawa na Allah wanda yake managarci wato a sama ne yake ko kuma a ƙasa mala'ika ne ko mutun ne ko aljani in dai bawan Allah ne managarci to wannan gaisuwar ta isa zuwa gare shi kenan ba sai ka ringa ambata wani ba kana cewa assalamu ala wani amincin Allah ya tabbata ga wani ga wani ga wani duka wannan a fasa kenan sai sahabbai suka kasance suna yin wannan shine a ƙarshe ne yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiyya mura su sai suke cewa assalamu ala nabi bisu cewa assalamu alayka kenan wannan yana daga cikin wani lafazi shi ba kenan lafazin da Abdullahi dan Mas'ud shine wannan ya kawo at-tahiyatu lillahi kenan dukkan wasu lafuzza na yabo da jinjinawa da gaisuwa wato lillahi na Allah subhanahu wataala ne haka as-salawatu lillahi dukkan wani abu wanda yake na wato yabo da godiya da abin da ya shahi yaba ma Allah subhanahu wataala na Allah ne shi ma ka kaddara kinin lillahi saboda shi salati na Allah subhanahu wataala menene idan Allah zai ma bawon shi salati shine ya ambata shi a tsake tsakin taron mala'iku kinan ambata da Allah subhanahu wataala zai yi ta bawa a tsake tsakin mala'iku shine salati ga wato bayi da Allah yake ma mutane salati kuma na annabi sallallahu alaihi wasallama ga manzon mu ma annabi shine mu insha Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim har zuwa karshe kamar yanda zan mu gane shi a gaba kenan wannan sai yace assalamu alayka at-tayyibatu lillahi dadadan wato kalmomi da kuma kyawawa wato dukkan su lillahi na Allah ne assalamu alayka yabo wato sallama amincin Allah subhanahu wataala ya tabbata wato a gare ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama wa wa barakatuhu wa rahmatuhu da rahama Allah wa barakatuhu da albarkatun Allah sai yace assalamu alaina haka amincin Allah ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma akan bayin Allah wanda suke wato managarta sai kace ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu wani abun ma bauta da gaskiya sai Allah babu abun da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma ma'aiki ne na Allah subhanahu wataala kenan wannan lafazi na farko na tahiyya sai malai yace ma lafazi na biyu shine tashahhud ibn abbas akwai tahiyya ta abdullahi dan abbas shine yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuallimuna tashahhud kama yuallimuna suratan min alquran fa kana yaqul yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana koya mana tahiyya kamar yanda yake koya mana wato wata sura daga cikin alqurani ya kasance yana cewa attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi mun gani lafazin ya ya dan ci sabon ba wancan yace attahiyatu lillahi sai yace wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wannan kuma lafazin yace attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi kenan kaga wannan wani lafazi ne duka ya gaggama su gabaki dai sai yace ma lillahi na Allah ne da kuma karin al mubarakat wato al khairain Allah subhanahu wataala sai ce ke kawo kuma assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kenan wannan tahiyata abdullahi dan abbasi dama sai malan tahiyata uku yace tashahhud ibn umar ta abdullahi dan umar yace an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi tashahhud abdullahi dan umar yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa a cikin wato abin da ya shahi tahiyya attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi qala ibn umar zidtu fiha abdullahi dan umar yake cewa sai ya kara daga cikin sa daga cikinta wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kenan ita ma lafazin ruwaya abdullahi dan umar wato ita ma gata nan kenan bambancin ta wato da ta wato abdullahi dan mas'ud ita ce mine warko guda ne attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu nan tayi wahdahu la sharika lahu can kuma bai kara ba da wahdahu la sharika lahu kenan shine bambancin sai wato ita ruwaya ta abi musa al-ash'ari yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza kana inda al-qa'da falyakun min awwali qawli ahadikum at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sab'a kalimatin hunna at-tahiyatu as-salah wa tuwannan ta abdullahi wa tu dan Abu Musa al-Ash'ari shi kuma a cikin ta zan magare yace at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu sai yace lillahi kenan da bambanci da ta wato abin da ya shahi wato ta Ibn Mas'ud kuma can akwai karin shi ma wahdahu la sharika lahu sai siffa ta biyar ta tahiyya ita ce ta Umar bin Khattab kana radiyallahu anhu yu'allimu an-nas at-tashahhud wa huwa 'ala al-minbar yaqulu shi Umar bin Khattab ya ta Allah ta tabbata a gare shi ya kasance yana koya ma mutane tahiyyan nan a saman minbari ya kasance yana cewa at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka sai yace ila akhirih mislu tashahhud ibn Umar yace har zuwa karshe kwatankwacin tahiyata ibn Mas'ud afwan kwatankwacin tahiyata ibn Mas'ud kenan menene shi ya kara da az-zakiyatu lillahi kenan da yace at-tahiyatu lillahi sai yace az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi tukun assalamu alayka ayyuhan nabiy har irin ta wato Abdullahi dan Mas'ud ta shidda shine tashahhud ta Aisha قال القاسم بن محمد يكتوى كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها وتقول عائشة ما النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تاكسن جي تنا قويا مستحيا تنا نوني دحن انت تنا جيوى التحيات الطيبات السلوات الزاكيات لله ونغني اتما سيغة تحيات تدرق وجع عائشة kenan kai kuma assalamu alayka ayyuha an-nabiy ko kuma assalamu ala an-nabiy har zuwa karshe irin ta tahiyata ibn Mas'ud kenan kaga siga nawa siga shidda ta zo akan abin da ya shafi tahiyya tahiyya a cikin sallah kenan kowace ka dauka kai tahiyya da ita tunda kowace ta inganta amma mafi inganci ita ce tawa ta Abdullahi dan Mas'ud ta farko wanda malam ya fara kawo mana ita shi abin addini muka ce kullun kana dauka ne daga ina daga tushi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gai kenan kuma idan sunna ta zo da ta yawaita abinda yake shine yau idan kai wannan kuma gobe kana iya ka canza kai wannan garin da nawwa'awa kada ya zama to kai kullun kala da kake nawwa'an nan da kake ka gani zai kara ma na warko ka harrace duka sigogin kenan kai kowace sunnar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kenan shine abin da ya shahi wato irin wannan tafiyoyi sai abin da ya shahi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma kenan insha Allah sai satin mai zawwa idan Allah subhanahu wataala ya kai mu zan mu gani irin wato salati da Annabi sallallahu alaihi wasallama ake yi bayan ita wannan tahiyye shi ma malam ya kawo mana kala kala wato wajen kala bakwai ya kawo mana nan tahiyya ya kawo kala shida shi ma salatin annabi zai kawo ma kala bakwai kuma zai gani ma wanne ne wato yafi inganta wato kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wato a cikin tahiyye sannan kuma malam ya kara ma da wasu fa'idodi wanda suke muhimmai akan abin da ya shahi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma za su ma annabi sallallahu alaihi wasallam da irin falala ta salati annabi sallallahu alaihi wasallam daya idan kama annabi sallallahu alaihi wasallam salati daya kace allahumma salli ala muhammadin wa sallim misali ko kuma allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kamar shi wannan guda daya allah zai maka guda goma ka to santa allah ya maka kama annabi daya allah ya maka nawa goma kama annabi goma allah ya maka nawa dari to Allah ne ya maka salati guda dari to ka san ka mu salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba za ka tabe ba zan mu gani insha Allah sati mai zawwa akan abin da ya shayi malamai sun buga littattafai akan falalar salatin annabi sallallahu alaihi wasallama falalar salatin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa kuma irin majalisi na karatu da ake karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar shi wannan salatin shi ma yana ciki sallallahu alaihi wasallam to yanzu idan ka zo ana karanta hadisi misali hadisi aka zo aka karanta hadisi 10 a kodi yaushe aka ce annabi Muhammad kace sallallahu alaihi wasallam Allah yana maka salati idan akalla an karanta hadisi 10 Allah ya ma salati dai shi yasa wurin da ake karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wuri ne wanda yake da falala, wuri ne wanda yake cike da albarkatu. Insha Allah sati mai zawa kenan sai mu dasa a wannan karatun, da fatan abinda muka yi daidai. Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya, kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana, ya shafe shi daga cikin zakatun mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.